كريم. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقهوا قولي. بحق يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمنا كارا جدد غودير مغا الله مدوك كنسلكي وديك أجي حلتر مو يري نيمو كما يرى مي حريكا وموانم صافية تلا ربامي البركة ودتيديدي دا قوم شابيو gawatan jimada al-akhira hijran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina shekara 1447 haduwa da muke yi don ci gaba da karatu a wannan littafi mai albarka a kitab at-tauhid. Muna roƙon Allah ya mana tawfiki cikin ikon Allah. Cikin satin da ya gabata dai mun bude babi din, babu man jahada shay'an min as-sifati wal asma, wato wadda du ya Musa hukuncin wadda ya musa wani abu daga cikin sunan Allah ko kuma ya musanta sifa daga cikin sifofin Allah, kamar yadda wasu daga yawa daga cikin akidu suke ko dai su canja ko dai su kore ko dai su musulta. Alhali kuma Allah ke cewa laisa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Insha Allah lokaci ya cin mana a lokacin da muka karanta hadisi na Ali ibn Abi Talib wanda mala yake cewa wa fi sahihil bukhari, kuma an rawaito a cikin sahihil bukhari qala aliyun sayyidina ali khalifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hudu kanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sirikin sa yake cewa hadisun nasa bima ya'rifuna, in kun tashi bada labari a waje ne na wa'azi, a waje ne na nasiha, a wajen jan hankalin mutane ne, ko ma wani irin labari ne, ko a wajen tattaunawa ta yau da kullun ta mutane, sai ke ce musu hadisun nasa bima ya'rifuna, ku rinka gaya wa mutane abin da suka riga suka sani. Yana da kyau a rinka duba yanayi na mutane da irin yadda suka karbi karatu da shekarunsu da kuma kasancewarsu ƴan birni ne ko kuma ƴan karkara, wajen gaya musu wani abu gudun sai yake cewa aturiduna an yukazzaba Allah wa rasul, shin kuna nufin ko kuna son su rinka ƙaryata Allah da manzonsa ne? A duk lokacin da ka zo ka gaya wa mutum wani abin da hankalinsa bai ɗauka ba, ko da kai tsaye bai ce maka abin ƙarya ba ne ba, to zai tafi yana samun shakku a cikin ransa. To yana da kyau duk wani mai yin magana ya duba wanda yake yin magana ɗin da shi, wajen gaya masa abin da hankalin shi wanda yake shauraron nasa zai dauka. To wannan dai shine abin da muka karanta abin satin da ya gabata. Hadisi na gaba mala yake cewa warawa Abdurrazzaq an Ma'mar an ibn Dawus an abihi an ibn Abbasin annahu ra'a rajulan, yace Abdurrazzaq ya rawaito an Ma'mar an Tawus, shi ya jiyo daga Ma'mar, Ma'mar ya jiyo daga Dawus an abihi, shi ma ya jiyo daga mahaifinsa an ibn Abbasin ya jiyo, shi kuma mahaifin nasa ya jiyo daga Abdullahi dan Abbas. Abdullahi dan Abbas na daga cikin sigarun sahaba, na daga cikin kananan sahabbai wanda yake shi ma dan gidan babban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, wato Abbas bin Abdul Muttalib, wanda daga cikin kananan sahabbai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jiyo ya masa addu'a wajen samu, yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma allimhu ta'wil, wato Allah ya ubangiji Allah ka biye wannan yaro ka bashi ilimi, Allahumma allimhu ta'wil, yace ka bashi sani fassarar alqur'ani. To Abdullahi dan Abbas sau da yawa idan shi ne ya fassara wata aya a cikin alqur'ani, malamai suka iya hakuri don kuma shi ne kusan bango a wajen fassara alqur'ani. Abdullahi dan Abbas yake cewa annahu ra'a rajulan, cewar ya ga wani mutum in takaba lamma sami'a hadisan an annabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullahi dan Abbas ya ga wani mutum ya kadu ya tsorata ya ji babu dadi, lamma sami'a hadisan an annabi sallallahu alaihi wasallam, yayin da ake gaya musu wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Istifati, wato hadisi ya dauki sifofi ne na Allah. Istankara lizalik, wannan mutum sai ya inkarin jin wannan hadisin. Faqala, sai Abdullahi dan Abbas yake cewa ma faraqu haula'i, me yake samun wayannan kan, menene yake tsorata su, menene yake girgiza su? Yajiduna raqatan inda muhkami,
suna samun kwanciyar hankali, suna samun nutsuwa da fahimta da kuma yarda a lokacin da aka karanta musu ayoyin Alkur'ani, ko kuma ayoyin Alkur'ani ka fassara musu waɗanda suke dauke da hukunce-hukunce. Wa yahlikuna inda mutashabihi, amma kuma suna kaiwa kansu zuwa ga halaka a lokacin da aka karanta musu ayoyin da suke mutashabihai. Intaha kalamuhu. Wannan shine ƙarshen maganar Abdullahi dan Abbas. Wato yana mamakin menene yake tsoratar da mutane, menene mutane yake sawa suke jin babu dadi, musamman lokacin da aka karanta musu ayoyi da suke dauke da sunayen Allah ko kuma siffofi na Allah. Amma kuma lokacin da aka karanta musu ayoyi waɗanda suke wazi, wani kuma suka samu kwanciyar hankali da nutsuwa. To menene yasa haka? Manta ba a cikin Alkur'ani Allah yana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato wurin da zamu fito da menene ma ayoyi waɗanda suke muhukamai, menene ayoyi waɗanda suke mutashabihai, menene kuma dalilin da yasa mutane suke samun kwanciyar hankali lokacin da aka karanta musu ayoyin da suke dauke da hukunce-hukunce, menene kuma dalilin da yasa suke kaduwa, suke jin ba dadi, ko kuma suke nufin ko su karyata ma ko su yi inkari lokacin da ake karanta musu ayoyi waɗanda suke mutashabihai. Allah yana faɗa a cikin suratu Ali Imran, aya ta 7 ne. Allah yake cewa huwa allazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi sai ce wa ukaru mutashabiha fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu mubtigha'al fitna wa mubtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wiluhu illa Allah sai ce war rasikuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullu min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah yace huwa allazi ai Allahu huwa allazi anzala alaykal kitab, Allah shine wanda ya saukar maka da littafi, minhu ayatu, a cikin wannan littafin ai alkitabu huna ai alquran, wannan littafin shine alqurani, minhu ayatun muhkamatun hunna, a cikin wannan littafi akwai ayoyi waɗanda suke muhkamai, waɗanda suke fassarorin su a fili yake, kuma ba lalle ne mutane su yi inkari ba, inda ba suna nufin munafurci bane a cikin rayukan su. Ummul kitab, wanda kuma shine ma mafi yawa a cikin shi wannan alqurani. Wa ukharu mutashabiha, akwai kuma wasu daban waɗanda suke mutashabihai ne. In an ce aya mutashabiha, malami suka ce ita ce wadda fassarar ta bata riga ta fita fili ba, sai dai ka dauko waccan ayar, ka hada, kai wa masu shauraro cikakken bayani kafin su iya fahimtar wa'annan ayoyi din. Sai suka ce al-muhkama, to anan aka ce al-muhkama wadihatul abdalala, muhkamai sune ayoyi waɗanda suke wato fassara su nan a fili. Misali Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah ya ce ya ku waɗanda sun kai imani. Shi wannan sahabi Abdullahi dan Abbas yana faɗa cikin fassarar Al-Qur'ani, yake ce duk lokacin da kaji Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu, to ka shaurara, imma khairan tad'unuhu ilay, ko dai Allah yana nufin wani alkhairi ne da zai kiraye ku da shi, sai Allah ya kiraye mu'minai da siffarsu ta imani. Mutanen farko kuma da suka fara amsa wannan sunan sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, don sune mu'minai kadai lokacin da ayoyin Al-Qur'ani suke sauka. Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqati, yace ku ji tsoron Allah, matukar jin tsoron Allah, kuma yace wala tamutunna illa wa antum muslimun, kuma kada ku bari har zuwa mutuwarku face kuna musulmai, kuna masu mika wuya dangane da dokokin Allah. Malamai suka ce wannan aya ce waɗanda ba ta buƙatar wani tawili, Allah dai ya kira mutane ne, ya kira sahabban manzon Allah, ya kira mu'mini da siffarsu ta imani, ce wasu ji tsoron Allah, matuƙar jin tsoron Allah, bintusali awamirihi wajtinabi nawahihi, wajen misaltuwa da dukkan umarin da Allah ya yi musu, da kuma hanuwa da dukkan irin hanahane da Allah ya yi. Wannan ita ce kawai abinda Allah ya kira mutane a kai. Sai ce kuma wala tamutunna, kuma kada ku bari har mutuwarku ta riske ku ba tare da kun kasance musulmai ba, domin duk wanda ya kai zuwa ga gargara yana aikata wani aikin sabo, to a lokacin kan babu tuba a tattare da shi. Allah ce walaysat at-taubatu lil ladzina ya'maluna as-su'a hatta idza habara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an. Allah ce walal ladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika atadna lahum azabun alima. Sai ce innama at-taubatu, lalle ita wato wancan babu tuba ga dukkan wani wanda yake aikin sabo, bai kai zuwa ga tuba ba har sai da ransa ya zo makoshi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah yaqbilu tawtu ma lam yugargir, matakar wato bawa ransa bai zo makoshin sa ba, Allah zai karbi tubarsa duk yadda ka kai ga aikin sabo, duk yadda kuma aikin sabon ya kai. To Allah ya faɗi haka. To malami sai suka ce ai da kuma za su sake tabbatar da wannan, wata aya ce da Allah yake cewa wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, eh ka ci gaba da bautar ubangijinka kana mai musultuwa da dukkan umarninsa kuma kana hanuwa da dukkan hanahanansa, hatta ya'tiyaka al-yaqin ai hatta ya'tiyaka maut, har sai mutuwa ta zake maka. Kaga dai wannan duka ayoyi ne da waɗanda ba sa buƙatar tawili, ba za a ce sai ka nemo kaza sai ka nemo kaza sai ka zo sai ka nemo kaza ba. Eh, wajen neman sanin fassarar su, wajen yin bayanin su, me Allah yake nufi, me Allah yake nufi, kuma ba za ka ji cewa kai inkarin wani abu da waɗannan ayoyi ba. Eh, to malamai suka ce to menene kuma ayoyi waɗanda suke mutashabihai, wanda har Abdullahi dan Abbas yake mamaki wajen in an karantawa mutane ayoyi muhukamai suna samun kwanciyar hankali da nutsuwa kuma su aminta, amma lokacin da aka karanta musu waɗanda suke mutashabihai kuma suna ji a ransu kamar suna inkari saboda rashin ko cikakken bayani ko kuma basu fahimta ko rashin fahimta su game da mai musu bayani din. Kafin nan wasu malami suna cewa a'a, abinda ake nufi da muhakamai sune ayoyin da suke dauke da hukunce-hukunce waɗanda Allah yayi magana na wata kaba'ira kuma sai yayi magana akan hukunci mai aikata irin wannan kaba'ira. Misali Allah yake cewa az-zaniyatu waz-zani, sai ce fajridu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda, duk wanda yake mazinaci bai yi aure ba, mazinaci mazinaciya azaniyatu wadda take mazinaciya macen da bata yi aure ba, wazani ko kuma wanda yake bai yi aure ba yayi zina, sai Allah ce fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda, kuyi wa kowannen su a gaban wato masu hukunci ku musu bulala kowannen su bulala 100. Wannan sai suka ce ah, to duk wanda yayi zina ai wannan aya ce wadda take muhukama, wasu matafiyar wasu malaman kenan suka ce an ce muhukam ita ce aya da take dauke da hukunci da take dauke da take dauke da kaba'ira da kuma hukuncin wannan kaba'ira din, kamar yadda Allah ya fara wannan cewa ya fara ana kuma sai sake cewa a misali dangane da wasu barawo da baraniya sai yake cewa as-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah, sai ce barawo namiji da barauniya mace idan suka yi satar har abin da suka sata ya kai rubu'u dina to ana yanke musu hannaye. Malamai suka ce irin kwatankwacin irin waɗannan ayoyi su ake nufi da muhukamai, ba wai ayoyin da kawai bayanin su yake a fili ba, kamar yadda wasu daga cikin malamai mufassirun suka tafi a irin wannan matafiya. To kowanne ma ko ma wanne ne aka ɗauka a ciki dai ayoyin ba sa buƙatar wani tawili. To menene dalilin da yasa menene kuma su mutashabihai, sai suka ce al-ayatul mutashabiha hiya allati la tufhamu ma'aniha bi nafsiha walakin tafsiruha ayatun ukra, sune ayoyin da karara kai tsaye wato ma'anonin su ko kuma fassarorin su ba sa fita fili a karan kawukan su, walakin tafsiruha ayatun ukra, sai dai wata aya ta daban ta sake karfafanta ta kuma fassara ta, sai ce ka ayatu sifati wal asma, kamar ayoyin da suke zo da siffofin Allah da kuma ayoyin da suka zo da sunaye na Ubangiji. Ina misali sai ke cewa wato sai ke cewa wal asma'i al ali al ilahiyya, waɗanda suka zo da siffofi na Ubangiji ko kuma suka dauke da sunaye na Ubangiji, az-zahira wal badina, waɗanda suke in an ce az-zahira wal badina ana nufin abinda kai mai shauraro in ka ganshi abu ne a fili zaka iya ganin sa, wal badina wanda ko kuma sai dai kuma ka ji shi ba tare da kana kallon abin ba. To ina misalin waɗanda suke ayoyi waɗanda suke az-zahirai, su ne kamar irin ayoyin da muka bada misali da su satin da ya gabata, kamar ayoyin da Allah ya tabbatar yana da hannu, wa qalatul yahud wa qawato, kamar yadda su yahudawa suke cewa wa qalatul yahudu yadullahi maglula, masu wato da yahudawa suka ce ai hannun Allah yana kunkumi a tsake, Allah baya kyauta baya kaza baya kaza. Eh, Allah ce gullat aidihim walu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha, sai Allah ya tabbatar musu da su suka faɗa da suka siffanta Allah da hannu, eh lalle Allah yana da hannu, sai ce gullat aidihim hannayensu ne yake kunkumi, bal yadahu mabsutatani, hannayen Allah a shimfida suke, yumfiu yana kaifa ya sha kuma yana ciyar da yana ciyarwa yadda yake so, kun ga Allah sai ya tabbatar da hannu. To mai shauraro ko kuma wanda tunaninsa bai kai ga yadda zai fahimta ba, idan ya daga hannu ya ga hannunsa, wato idan ya daga hannunsa ya ga hannunsa kuma an ce Allah yana da hannu, to sai wani abu ya darfi musu a ransa cewa to hannun Allah daidai yake da irin hannuna, a hannun Allah ba daidai yake da irin hanninka ba. Kuma kamar yadda Allah ya siffanta kansa da dai siffata fiska, wanda malamai suka ce an siffata Allah ne da siffata fiska, amma ana nufin zatin Allah din shi karan kansa, kamar yadda Allah ya faɗa a ayar da muka karanta satin da ya gabata, wala tad'u ma'allahi ilahan akar la ilaha illahu kullu shay'in halikun illa wajaha lahul hukmu wa ilayhi turja'un. Allah ya siffanta kansa da fuska a wannan aya, kuma yake cewa kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Wa'annan dukka sai aka siffanta Allah da siffata fuska, saboda haka to kada mai tauraro ya duba fuskarsa a madubi ko a wani abu da zai iya ganin fuskar tasa, ya rinka zaton fuskar Allah irin haka take take dauke da ido da hanci da baki da kumatu da kaza da kaza da kaza. A'a, Allah ce laisa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, babu wani abin da yake kamuntumanceceniya da Allah, kuma shi mai ji ne kuma shi mai gani ne. Wa'annan kenan daga cikin sufofin da suke waɗanda kai mai shauraro zaka iya kallon su, zaka iya ganin fuskarka, za kuma ka iya kallon hannunka. To duka wa Allah kuma ya siffanta kawo kansa da shi, kamar da kuma aka siffanta shi da ainihin kafa ko kumji, yawma yukshafu an saqin, Allah yake to a ranar da Allah zai ainihin yayi kwabrin sa. To kun ga Allah ya siffanta kansa ita ma da kafa ke da kwabri, ana samun ta a ina ne, a jikin kwabri. To sai suka ce ita ayoyi kuma wayannan kenan wanda suke azzahira, to wayanne ne kuma wanda suke albatina din? Sai suka ce su ne wasu sufofi waɗanda abu ne kawai abstract, ba za ka gan su ba, kamar irin su ji, kamar irin su jin gani. Lokacin da kake ji ai babu wani abu da yake nuna maka kana ji, sai dai kawai kana dai jin wanda yake jin ka ne, ko kuma gani ka tabbatar da idonka kake kallo. Amma duba makafin wani wanda idonsa ya fi ka ido kyakkyawa, in ya daga ido shi kuma za ka ga idon nasa ga sunan kwalakwala, amma kuma baya gani. To saboda haka ba sai ya zama ba kwayar idan ce take kallo ke ba, ke kallo kallo ke, a'a, Allah din ne mai ya ainihin sanya gani din a wannan lokacin. Da irin su so, Allah ya sif, zaka ji kana son matarka, zaka ji kana son danka, zaka ji kana son abokinka, zaka ji kana son wani ko mai kyautata maka ne ko ma wani abu, wani abu wani kuma haka kawai bai barar ma ba, bai maka komai ba, haka sai ka ji baka son sa. To Allah ma ya siffanta kansa da so da kauna, sai suka ce shine albadina ka sifatil mahabba. To idan mutum sai ya ji cewa yana son wani, yana son wani, to kuma dan me yasa za kuma asiffanta Allah da shi ma almuhabba? Kamar yadda Allah ya faɗa, yace cewa qul in kuntum tuhibbunallaha, Allah yake gaya wa manzon Allah, ka gaya musu ce in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum, ka gaya musu in kun kasance abinda kuke tutiya cewa kuna son Allah ne, fattabi'uni, to ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku bi ni wajen yi min da'a, wajen amintuwa da dukkan abin da nazo da shi. Yuhibbukumullah, sai Allah ya so ku a sadadiyar wannan da'a da biyayya da kuka yi min. Sai suka ce to ai Allah ya ce zai so, to wace irin so ne Allah zai yi? To malamai suka ce, ahlus sunna sai suka ce abin da yake wajibi a kanka shine kawai ka tabbatar tunda Allah din ne ya faɗa, babu kaifiya ta yaya Allah din yake so. Kamar kai zaka ji kana so da wani da wata gaba, to shi ma Allah da irin wannan gaba yake so? A'a, ba a tambaye ka wajen da mai Allah yake yi so ba, ba a tambaye ka wajen kamanta irin son da Allah yake yi ba, ba a tambaye ka wajen misalta irin son da Allah yake yi ba. Kuma Allah ya sake cewa inna Allaha yuhibbul muttaqin, inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Duka wayannan an faɗi siffofin wasu nau'in mutane da masu irin wannan aikin da suke dauke da irin wannan siffa, ba a ce maka Allah yana son wane, yana son wane, yana son wane, baya son wane ba, a'a, sai aka faɗi siffa. Idan ka siffanta da irin wannan siffa domin Allah, sai ka kasance a cikin irin waɗanda Allah yake so. Idan kuma ka ne sanci siffantuwa da irin siffantuwa da wannan siffa, to sai ka kasance a cikin waɗanda shi kuma Allah yake cewa inna Allaha la yuhibbu, inna Allaha la yuhibbu. Su ma akwai ayoyi masu yawa, kamar a cikin Alkur'ani suka ce Allah yana, akwai waɗanda ayoyi guda 11 ne da Allah yake cewa inna Allaha la yuhibbu, akwai kuma ayoyi guda 10 da aka ce inna Allaha yuhibbu a cikin Alkur'ani gaba ɗayan su. To kun ga nan sai wasu masu aqidu sai suka cewa a'a, ai ba almuhabba bane ba, ai ana nufin as-sawab ne, lada in an ce inna allaha yuhibbu ai allah yana so sai suka ce a inna allaha yusibukum ai allah zai ba ku ladan abinda kuka siffantu da shi da irin siffar da wadanda aka kwatanta allah da siffar to malami suka ce a anan ba ruwan wadda zai ainihin siffanta wata siffa daga cikin siffofin allah haramun ne ka ainihin kore haramun ne ka kwatanta haramun ne kuma kai abuna kaifiya ko kuma ka karkatar da irin wayannan ma'ano to wayannan ayoyi sune malamai suke ce musu sune ayoyi mutashabihat kuma kamar da aka siffanta Allah da istiwa'i daidaito kamar da satin da gabata a takaice sai ta wadi da Allah ke cewa arrahmanu alal arshi istawa ai shi mai rahama ya daidaita akan al arshi malamai suka ce akwai ayoyi guda bakwai a jere ba jere a ayoyi wato a cikin surori mabambanta da suka tabbatar da istiwa'in Allah Allah din ne da kansa ya faɗa ayoyin suna nan daya a farkon ta a cikin suratul araf aya ta 54 ta biyun su a cikin suratul yunus aya ta 3 aya ta 4 ta 3 tana cikin suratul ra'd ta 4 a cikin aya ta 2 kenan wato a sura ta 4 kuma suratul daha sura ta 5 a cikin suratul furqan aya sura ta 6 a cikin suratul sajada sura ta karshe ta 7 din kenan a cikin suratul hadid aya ta 4 duka Allah ya tabbatar ke cewa sun masawa alal arsh duka Allah ya tabbatar akan al arshi yake to wasu daga cikin akidu sai suka ce a ba istiwa'i ake nufi ba ana nufin al istiwa istawlani ai mamaya kuma Allah ya ce ya daidaita amma sai suka ce a Allah ya mamaya ne abinda kama mai shi to yana tare da kai ko kuma kafi shi ko abinda da shauran su to wannan duka abine wadanda suke ba suke korarru daga cikin abubuwan da suka koru suka nesanta daga dukkan wata siffa ta ubangiji saboda ba Allah din ne ya siffanta kansa da shi ba kuma Allah ya fi kusanin kansa ya kuma siffanta kansa da suna nau'i kaza ko kuma ya siffanta kansa da siffa kaza to dan menene dalilin da yasa za ku rinka aidan siffanta shi da wata siffa ko kuma ku rinka kiran shi da wani suna wadanda ba shi ne ya kira kansa da shi ba kamar yadda su suka karkatar da wasu sunayen Allah irin sulata su uzza su manata eh sai kuma a wayancan ken duka wasu abubuwa ne masu wadanda suke kyawawa to akwai al munkar kin abu ko kuma hila al makru shi ma Allah ya siffanta kansa da shi Allah yake cewa wa makru wa makarullah wallahu khairul makirin wa makru wa makarullah sai suka yi makirci sannan sai aka siffanta kuma ubangiji sai kuma sai aka siffanta ubangiji da irin wannan kalma din hila sai aka ce wallahu khairul makirin kuma Allah shine fiyayyen masu alkai wato shine mafi alkairin masu irin wannan hila malamai sai suka ce al makru da za a siffanta dan adam da shi ko kuma wadanda suka siffanta Allah da al makru shine al makru al mazmuma su za a siffanta makru da za a siffanta su da shi da abin ki eh wadanda take mazmuma wadanda take abazzariki amma makru da za a siffanta Allah da shi shine al makru al mahmud wanda yake shi kuma abin so domin Allah bai siffanta kansa da wannan hila din ba har su sai da suka yi to sai ya zama muqabilatun ne zuwa ga nasu kamar Allah sun yi makirci shi kuma sai Allah ya bi irin hanyoyin da suka bi sai ya warware wannan makirci din kamar Allah ya ce wa iz yamkuru bika allazina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin suna kullu makircin ya za a yi su kashe ka ko su tsire ka ko su kore ka a cikin garin Makka suna ta kullu wannan kullun to a lokacin da kuma suka gama kullawa suka yanke suka yi ittifaqin kashe shi za su yi a bisa sira suka gayyato wasu kabilu don a zo a kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya aika malaika Jibril yake warware musu wannan kaidin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ya hijira ya bar garin Makka ya bar musu ma garin ya koma garin Madina to kun ga malamai sai suka ce al makru da aka siffanta Allah da shi shine al mahmud muqabilatu ne zuwa makruhu sai ya wato an kamar yi waru Allah yayi amfani da damarsa da sanin sa da ilimin sa ya warware ita waccan hila da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da Allah ya sake fada a cikin wannan ayatan cikin waccan tana cikin wa yuzimkuru tana cikin suratul nahl wannan kuma wa yamkuru wa makru wa makara Allah wallahu khairul makirin tana cikin suratul ali imran Allah sai ya ce wa makru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun a cikin suratul naml wannan duka an siffanta su da makirci sannan kuma an siffanta ubangiji da irin wannan to sai suka ce ana cewa hila wato zaka hilanci mutum zaka kwayinci ya yake yin kullakullan sa don me don ka samu ka warware irin wannan abin da yake so ya aiwatar na cutarwa ko na kuma na menene to wannan shi malami suke cewa ana cewa abin hila kuma da Allah ya sake fada suratu Ibrahim wa qad makru makruhum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum latazula minhul jibal wannan duka an sifayoyi ne da suke ce ake siffanta su da shi kuma ake siffanta ubangiji tare da su amma a ƙarshe sai Allah yake cewa afa aminu makarullah nan ba tare ma da sun yi ba sai Allah yake cewa shin za ku amintu ne da irin hila ta ubangiji sai Allah ya ce fala ya'manu makarullah illa alqaumul khasirun ai babu masu amintuwa da makarin ubangiji ko kuma da hila irin ta ubangiji sai waɗanda suke khasirun waɗanda suke batattu waɗanda suke masa waɗanda suke hasara wato anan Allah yana bayani da malamin fasiru suka ce duk wanda zai amintu da abin da ransa yake so ya rinka duk aikata wani abu ba tare da sanin me Allah ya ce a kai ba tare da sanin wato na umarni ko kuma sanin abu na hani ba to ya kasance daga cikin masu soyayyen ransu sai su kasance daga cikin hasararru a ran alkiyama sai su taru suna tsammani sun yi aiki sai su ga cewa Allah yana cewa faqadimna ila ma amilu min amalin ja'alnahu haba'an mansura to wannan duka almakru an siffanta Allah da shi to sai mutun yaji an ce ai sun yi makirci kalmar da fassara ta shine cewa shi ma Allah yayi makirci to sai mutun yaji wannan sune daga cikin mutashabiha to shi yasa Abdullahi dan Abbas yake cewa me ke tare da mutane kam suke jin wani abu a ransu ko anan yanzu lokacin da aka ce an siffanta Allah da makirci sai ka ji wani abu a cikin ranka sai ka cewa ya za a siffanta Allah da makirci amma dai mufassirin sai ka ce a zaka fassara shi cewa su makarin su shine mazmum wanda ke abin zargi za a zarge su domin su ne ittada'u bi makr su ne suka faru makircin kuma makircin ba wanda yake kasance abin kauna ba abin so ba amma kuma Allah ya warware makircin nasu ta irin hanyar da suka bi to wannan dalilin sai yasa aka siffanta Allah shi ma da irin wannan kalma kamar misali akwai as-sukriya ba'a Allah ya sake siffanta kansa da shi a cikin suratul tauba lokacin da yake kalubalantan masu ba'a ga waɗanda suke ciyar da dukiyoyin su dan Allah ko dan Allah ya ce limfik zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyumfik manzan Allah ya bukaci a zo da wato taimako don za a tafi jaishul usra yakin da ake cewa yakin tabuka Allah yake cewa allazina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqati wallazina la yajiduna illa juhudahum sai ce fayaskaruna minhum sakirallahu minhum wa lahum azabun alim wa iz allazina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqa Allah ce lallai waɗannan da suke yalmizuna almutawwi'ina suke yin isgilanci ga waɗanda suke ciyar da dukiyoyin su dan Allah daga cikin mu'minai fi sadaqa ta wajen sadaqa yaskaruna minhum hasna musu ba'a wancan ya kawo da yawa Abubakar ya debo dukiyarsa gaba daya wani kuma ya debo kadan wani ya debo dan abubuwan da Allah ya bashi suke cewa inna Allaha ladaniyun an haza Allah ya gwadatu gabarin wannan abin da ka debo me Allah zai yi da wannan wanda ya debo da yawa kuma aka ce wannan ayriya ne sai suna ta fadan munafikai kenan suna ta yin abu nazin de wallazina la yajiduna illa juda wadanda basu samu ba sai iya kokarin su fayaskaruna minhum sai aka ce suna yi musu ba'a suna musu isgilanci sakirallahu minhum sai kuma Allah ya miyar musu da isgilanci to idan an siffanta su ma nasu kamar irin bayanin da ya gabata dai nasu sune mazmum abin zargi wanda zaka siffanta Allah kuma da shi shine mahmud wanda yake abin kauna abin so kamar irin da kuma aka sake siffanta Allah da an-nuzul sauka a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana siffanta daga cikin sifofin Allah ya ce Allah yana sauka irin saukar da ta dace da shi a daya bisa uku na daren na karshe sulusul layl na karshe yana sauka kuma yana shela ina waɗanda suka aikata zinubai da rana na gafarta musu ina masu kaza ina masu neman kaza ina masu neman kaza sai aka siffanta Allah tunda Allah ce arrahmanu alal arshi sawa manzo Allah ce Allah yana sauka to kai sai ka siffanta kanka da irin sauka da za ka yi ko akan mashin ko akan mota ko daga sama ko kuma wani abu irin ta ne Allah yake yi a abinda dai malamai suka faɗa anan shine babu ruwanka da kamantawa ko misaltawa tunda Allah ya cewa laisa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir to wa'in sune kadan daga cikin ayoyin da suke mutashabihai wanda Abdullahi dan Abbas yake mamaki yake cewa me yake samun mutane kam suke kaduwa suke tsorata ko kuma ina suke samun kwanciyar hankali da nutsuwa a lokacin da aka karanta musu ayoyin da fassarar su a fili take amma suna kaiwa kansu ga ƙaryatawa ko musantawa ko korewa suna daga cikin sunayen Allah ko kuma wata siffa daga cikin siffofin Allah. Wayannan sune dai kadan daga cikin misalin ayoyi waɗanda suke muhukamai da kuma ayoyi waɗanda suke mutashabiha kamar da Abdullahi dan Abbas ya faɗa. Abu na gaba mallaka yake cewa walamma sami'a quraishan. Na'am. Saboda daga da mai ina taƙaitawa zan bar shi anan abin da mun faɗa dai Allah ya tara mu a cikin lada abin da kuma muka kuskure wato karancin sani ne na roƙon Allah ya shafe shi a cikin zukatanmu da kuma a cikin littattafanmu eh assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ke musati ne zuwa sai mu ci gaba arin da shi kare insha Allah amin amin